ata sashin rubuna kananan sana'o'i babanci ba muka samu
to an samu bakuncin Aisha Lawal Ayagi
malama Aisha sana'ar me ake yi
to ina sai da shaddodi ina sai da atamfofi ina sai da lesuna ina sai da yadda da sarka dai da dan shawaran
haja dai kike yi
to dai ba lefi za a iya cewa
kamar kimanin shekaru nawa da fara sana'a
to akalla na kai kimanin shekaru 5 ina wannan sana'ar
ina sana'a me ya ja hankalin ki aka fara sana'a
to abin da ya ja hankali na saboda harkokin yau da gobe in an baka yau gobe ka sai a baka jibuko a ce ka nema kai kai da kanka
shine dalili
eh gaskiya din na dogara da kaina nake yi
shin sana'ar kadai ake ko akan yi aiki na office
eh to ana yin aiki na office ba laifi
to kina aikin office kuma kike sana'a
a ba dole ai taimako kai da kai ne ko ban taimaka wa kaina ba ai za a taimaka wa ƴan uwa da abokanan arziki
to tunda aka fara sana'a wani irin da wanda sana'ar atamfofin aka fara ko sai aka fara wani kafin wannan
eh to gaskiya da sana'ar turarurruka na fara yi to da na fara wannan sana'ar turarurruka Allah ya sa albarka a cikin wannan sana'ar turarurruka sai na fara sai aka dinga ki dauko atamfa in kika dauko nace to ina dauko atamfa wa zai sai a mu za mu siya ina dan kawa office kuma a gida ha aka zo ana siya wallahi
ina sana'a ribar turare ne ya kai ga
wallahi ribar turare ne ya kai ni ga sana'a sai da atamfa leshi ki hadda takalma ma duka ana siya da su
kuma ribar wadannan ina zai kai
ah kuma na aisiri ne ke dai ki ban magana ki bar shi a haka kika sani ribar kuma sai dai ki ji an ce na tafi Saudiya domin na je ne na je dakin Allah
to Allah ya
da girman sai da salati insha Allah
to tunda aka fara wannan sana'a wani irin alfanu aka samu
to alhamdulillah gaskiya na samu alfanu na samu alkhairai sosai tunda dai na ci ina taimakawa mahaifiyata da ƴan uwana to kin ga ku ai an samu
to in aka je bangaren kalubale kuma fa
to ya za kai kin san yau da gobe in wani ya dauka wani ya hana wani ya baka wani ku hana ka zai yi dole sai kai hakuri tunda hakuri shine jigon komai da harkar ka sai kai hakuri in ba ka hakuri ba ba ka ci gaba ba
an taba rage miki kudi
a ba dole ba ai harkar yanzu wani kana ji kana gani in ka ce ma a baka sai abin ya zama tashin hankali mi shine dai hakurin in kai hakuri komai mai wucewa ne kana zaune sai Allah ya mai ma da dubin sa
haka ne
shine
to me burin ki a sana'a da kike yi
to buri na ni dai naga na rabu da kwastomi na lafiya daga na rabu da kowa lafiya shine buri na gaskiya
to ya ake hada aikin office da sana'ar hannu
a to ai kuma
takura daya
a baya takurawa tunda dai kana cikin aikin ka zaka yi lafiya ka gama lafiya gaskiya baya takurawa ba matsala
to wani kira zaki wa mata musamman matasa dangane da sana'o'in hannu
ai koyi ne dan wasu suna koyi da abin da muke yi dan wallahi akwai makotan mu suke cewa gaskiya kina burge mu ko me mu ma hakki ga wasu ma suna karɓar wani abin a wajena suna dan zagayawa kin ga ku ai ana koyi da kai kenan to ne musu tuwa fatan alkhairi Allah ya sa wa kowa alkhairi albarka da alkhairi a cikin harkokin su
ima na go baraka bashir dan dalin fi
Soga yang sangai, sikri mungkali malam.